Boys and girls, this is your day.
Having your dream come true.
Jakadan kasar Amurka a Najeriya ta suwar sanin kan kenan ke bayani ga wasu matasa da ƴan mata da aka raba su da matasan sa kai nan da ake kira civilian jetiya da ke aikin farauto ƴan gungiyar Boko Haram a jihar Borno. Wannan gungiyar matasa sa kai da ake kira civilian jetiya ne sun dai kafule tun lokacin da ƴan gungiyar Boko Haram suka dinga takardun ga addaban al'umma garin Maiduguri wanda suka sa kansu da kansu wajen farauto waɗannan mahara suna bin su kuma suna dinkewa da hannu sai dai tun a wancan lokacin ba tantance shekarun waɗannan matasa ba da za su dinga wannan aiki. Da ake kira civilian jetiya wanda daga baya-bayan nan aka shiga wata yarjejeniya da asusun tallafa yara na majalisar ɗinkin duniya da ake kira UNICEF da kuma gwamnatin jihar Borno inda aka keɓe yaran da suka yi ƙasar shekaru 18 aka kuma sallame su daga cikin waɗannan ƙungiyar matasa da ake kira civilian jetiya.
The point of today is that you have a chance in your dream right now to think of education, to think of health, and to think of what you will do with the future of your life. Know that the whole world is with you.
Da kadan American Minister Smith ya ce mafarkin ku ta zama gaskiya kuma a yau kuna da zabi game da mafarkin ku da za ku yi tunanin ilimi da kiwon lafiya da ma yadda rayuwar ku ta kasance ku sani cewa duk duniya suna tare da ku kamar yadda muke tare da ku anan shi ma dai barista Abdullahi Hussein Izge na ma'aikatar shari'a da ke jihar Borno ya ce a cikin wannan tafiyar a rasa yan civilian jetiya ɗin 809 sannan kuma yanzu hakan sun ke matasa yan ƙasar shekaru 18,833 da ƙananan hukumomin jere da Maiduguri sannan kuma wasu guda 300,701 suka miƙawa asusun tallafa ƙananan yara na majalisar ɗinkin duniya wato UNICEF. Ita ma wakiliyar asusun tallafa yara na majalisar ɗinkin duniya da ke Najeriya wato Pauline Arroyo-Sides ta ce yanzu hakan sun karɓi waɗannan matasa kuma su tabbatar cewa wannan yara sun koma sun ci gaba da karatunsu.
As of today, to a total of 1,469 children associated with CJTF having been identified within the city of Maiduguri, and they have all been assessed on their level of association with the CJTF. Today, 833 of those children have been determined to be directly associated with CJTF.
Tace yanzu hakan akwai yara 1,469 waɗanda suke tare da civilian jetiyar ɗin da kuma aka tantance a garin Maiduguri amma a yau an tantance 833 da suke mu'amala da yan civilian jetiyar ɗin kai tsaye da haka asusun na UNICEF za ta tallafa waɗannan yara da ma wasu matasan da ake ƙoƙarin amfani da su. Haruna Daudu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.